Isa Ayayini. Nakamu.
Beats Alice Production.
Senki atapamin zuchia. Senki atapamin zuchia. Kazam avinjin tausayi kaka san samun nasuwa kana bulai haka soye kana jigun masoya wanda soye raunata ya sajinya na kawo kinki hasani na haukace Kwarzini ya saka na birkice ko a indiya kin kai mace da kin wuce ai tace ce kuce langa labarai cikin idanki wanda ya bayyana da fara'arki na sani ni kike ta doki saura kadan zamu mallakin ki Maso kusa da ni ki fadin me yake cikin ranki tuni na bude zuciya shigo ciki ki taba cinki ba mai tashin ki ki mai shari da kyakkyawan mafarki gani gifi ina gadin ki Yanda nake ji a kanki So nake ko da yaushe Ke zama a ce ina gefanki yeah.